إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن هكا أنقوانا من قيسوا إرن تعدين مسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi ne da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattabi Allah yarda da shi wannan majalisi shine na 114 a wannan yammaci na Alhamis 20 ga watan Rajab hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 1 ga watan 2 shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna kan magana a fiska ta 5 cikin jerin fiskoki da aka kawo mana waɗanda ake mana bayanin yadda sayyidina Umar ya mu'amalanci al'umma wannan fiska ta 5 din an kawo misalai waɗanda suke masu tarin yawa karkashin wannan fiska din cewa inkaruhu li ba'dit tasarrufati fil mujtama yadda sayyidina Umar yake musanta yake inkarin wasu dabi'u wasu kaikawo wasu siffofi cikin al'umma wannan gabar ɗan uwa mun ce mawallafin littafin ya kawo misalai masu tarin yawa karkashin wannan fiska din to sai dai kuma don muka ce dukkan misalan da ya kawo duka zamu bibiye su mu karanta su gaba daya sai lokacin namu ya tafi akan su to shine muka ga zamu dauki wani sashe na misalai din mu karanta guda 4-5 to a halkar da ta gabata mun karanta misali na farko to misalin da zamu tashi kansa a wannan fiska wanda yake fito mana da yadda sayyidina Umar ke musantawa wasu daga cikin talakawansa wasu dabi'unsu wasu siffofinsu misali na biyu da zamu tashi kansa shafi na 207 inda yake cewa majzaratu Zubair ibn al-Awwam radiyallahu an majzaratu Zubair ibn al-Awwam radiyallahu an abin da yake nufi da wannan title din wannan maudu'i da ya kawo mahautar Zubairu dan Awwam Allah yarda da shi Zubairu dan Awwam yayi sana'a ta abin nan mahauta fawa ko yayi sana'a ta fawa mahauci ne yana siyo dabbobi ya zo ya yanka ya sayar da nama za ka yi mamaki sana'o'i daban-daban da ake a yau za ka tarar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi su shi yasa Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah madaukakin sarki ya halarta saye da sayarwa amma kuma ya haramta riba to bayanin da zai kawo mana a wannan gabar dangane da mahautar Zubairu dan Awwam Allah da shi ya ce kana Umar radiyallahu anhu ياتي الى مجزره الزبير بن العوام وكانت الوحيده بالمدينه ومعه الدره فإذا رأى رجلا اشترى لحما يومين متتابعين ضربه بالدرة وقال له ألا طويت بطنك لجارك وابن عمك يتي سيدنا عمر الله يرددش يا كسن يأتي إلى مجزرة الزبير بن العوام يا كسن كل غري يواي يفتو دقى جدنسا yana zuwa mahautar Zubairu dan Awwam tunda mutum ne wanda yake sana'ar fawa mahauci ne to yana zuwa mahautar Zubairu dan Awwam Allah ya yarda da shi Zubairu dan Awwam kuma mun san sahabi ne mai falala yana cikin waɗanda suka shiga musulunci da wuri tun lokacin annabi yana da'awa a boye sanda annabi ke da'awa a boye wanda suka shiga musulunci yan tsiraru ne basu da yawa to Zubairu dan Awwam wasu daga cikin malamai na tarihi ma suna cewa shine na hudun shiga musulunci ya shiga musulunci sakamakon tayi da sayyidina Abu Bakar ya masa sayyidina Abu Bakar ya zo bayyana masa musulunci da kuma ya nuna masa cewa shine addini wanda yake na gaskiya amma addinin da yake kai addinin ƙarya ne na bautan gumaka wanda ya tadda iyaye da kakanni akai to wannan magana ta sayyidina Abu Bakar ta shige Az-Zubair dan Awwam shine sayyidina Abu Bakar ya gayyace shi su je ya ji da kunnen sa daga bakin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to shine da suka je ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kira shi ga musulunci take ya karbi musulunci Allah ya yarda da shi yana cikin al-asharatul mubasharuna bil janna mutane guda 10 da aka musu bushara da aljanna tun suna raye annabi ya musu bushara cewar su ƴan aljanna ne sannan kuma yana cikin mutane guda 6 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana mai yarda da su kamar yadda sayyidina Umar ya ba da shaidar haka lokacin da bamajuse ya zo da wukar sa mai baki biyu ya sanya ma wukar dafi ya daba wa sayyidina Umar Sayyidina Umar ya suma aka dauke shi aka kai shi gidansa da aka ba shi nono sai nonon yake fita ta inda aka daba masa wannan wukar to anan jikin su ya ba su cewar zai wahala ya rayu to shine suke masa shawari suke ba shi shawari kan cewar tunda shine shugaban musulmi ya ayyana wanda zai mai gurbin sa mana idan rai yayi halin sa to shine ya ayyana mutane guda 6 yace duk wanda aka zaba cikin su ya cancanci ya jagoranci al'umma musulmi saboda annabi ya rasu yana mai yarda da su ya ayyana Uthman dan Affan Allah ya yarda da shi sannan kuma Ali dan Abi Talib dan Abu Talib Allah ya yarda da shi sai Abdurrahman dan Auf Allah ya yarda da shi Sa'ad dan Abi Waqqas Allah yarda da shi na hudun su sai na 5 Zubairu dan Awwam da muke magana a kansa na 6 kuma Talha dan Ubaidillah waɗannan mutane guda 6 sayyidina Umar ya ayyana su yace duk wanda aka zaba ya zama jagora cikin waɗannan mutane guda 6 ya cancanci yayi jagoranci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana mai yarda da su to Zubairu dan Awwam ya samu wannan fifiko ya samu wannan falala Allah ya yarda da shi mutum ne wanda yake sana'a ta fawa mahauci ne to sayyidina Umar kullun gari ya waye ya kan fita daga gidansa ya tafi wannan mahauta ta Zubairu dan Awwam ya je ya zauna me yake kai sayyidina Umar ya zauna a mahautar Zubairu dan Awwam bari mu ji labarin yace wa kanatil wahidatu bil madina wannan mahauta ta Zubairu dan Awwam ita kadai ce tilo a garin Madina kenan banda ita babu wani guri da ake saida nama yanzu wanda yake bukatar nama a Madina to sai dai ya tafi mahautar Az-Zubair ibn al-Awwam Allah ya yarda da shi to sayyidina Umar idan ya je wannan mahauta ta Zubairu dan Awwam da ita kadai ce a garin Madina wa ma'ahu durra a hannunsa akwai yar sandansa dama nan sanda ta sa da ita yake yawo duk inda zai je Allah ya yarda da shi idan ya je wannan mahauta ta Zubairu dan Awwam tare da shi akwai yar sandarsa fa idza ra'a rajulan ishtara lahman yawmayn mutatabi'ayn darabahu bid-durra idan ya ga mutun ya zo ya sayi nama a mahautar Zubairu dan Awwam ranaku biyu a jere jiya ya zo ya siya yau ma ya zo ya siya sai ya buge shi da wannan yar sanda tasa me yasa wa qala lahu sai ya ce masa ala tawaita batnaka li jarika wa ibn ammik shin ba za ka nada cikinka ba ga makwabcinka da kuma dan babbanka ma'ana zaka bude cikinka kawai kai ta cin wannan kaci wancan kaci wancan kaci wancan alhali kuma wata kil makwabcinka ba shi da abinci ka dan takaita mana kaci kadan sauran kuma ka ba makwabcinka shi ma ya ci wani sauran ka sake ba dan babbanka ya ci ma'ana maimakon yau ka ci nama jiya ka ci nama gobe zaka ci nama ka takaita in ka ci so dai ka hakura tunda kana da abin da zaka ci a gidanka kudin naman dauki ka ba makwabcinka sai abinci kudin da zaka ci naman yau dauki ka ba dan babbanka ya ci abinci isharar da sayyidina Umar yake yi wa masu cin nama shine maimakon kai bayan ka ci abinci kuma zaka ci nama tayu makwabcinka shi abincin ma bai samu ba to in ka dan taba naman ko so daya a sati yi hakuri ka dauki kudin naman gobe da najibi da nagata ka je ka raba makwabtanka da basu da abinci ka je ka raba danginka wanda basu da abinci saboda ya san ba za a rasa ba ba za a rasa wanda ya wuni curbe ci komai ba kuma ba shi da dalilin sa kai kuma kana da halin cin abincin baya ga haka zaka ci nama jiya ka ci yau ka ci gobe ka ci to ka takaita mana tunda kai kana da abin da zaka ci wannan ita ce siyasar sayyidina Umar to sai zamanto mutun in jiya ya zo ya sai nama yau ba zai zo ba saboda in ya zo yau zai hadu da sayyidina Umar sai ya hakura akalla sai ba da gab na kwana biyu ko uku kafin ya sake dawowa ya sai nama saboda sayyidina Umar baya goyon bayan haka kudin naman naka da zaka siya yau je ka bayar da shi ga wanda ba shi da cin yau kudin naman da zaka siya gobe je ka bayar da shi ga wani daban wanda ba shi da cin yau kudin naman da zaka siya jibi je ka ba da shi ga wanda ba shi da cin yau akalla dai a dan samu tazara ta yanda kai kana cin abinci kuma al'umma ma na cin abinci a sababinka to abin da zamu fahimta karkashin wannan takaitacciyar kissa da aka kawo mana zamu fahimci yanda sayyidina Umar ke fito na fito da wasu daga cikin dabi'u da mutane suke yi kenan yana koya wa al'umma su zamanto masu tausayi yana koya wa al'umma kar mutun ya zamanto mai handama ko kuma mai babake ridin da ya halatta gare shi ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so matukar ba haram bane ya halatta gare shi ya ci ya halatta gare shi ya sha in matakar ba haram bane kuma dukiyar ba ta haram bace ya halatta gare shi to amma duk da haka sayyidina Umar baya goyon baya yana so mutane su siffanta da siffa ta jin kai su siffanta da siffa ta tausayi su siffanta da siffa ta ciyarwa wanda akanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya dora sahabbansa akai misali na uku cikin misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Umar ke fito na fito da wasu da wasu da yake fito na fito dangane da wasu dabi'u da wasu mutane ke siffanta da su inda yace da hadhihi al-mishya musallake wannan al'ana salma badalaka muje na kasan sa saboda ba duka misalan zamu diba ba zamu debi wadanda muke ga za su fi amfanar da mu yace da hadhihi al-mishya wannan shi ma maudu'i ne topic ne title ne mai cin gashin kansa ma'anan da hadhihi al-mishya kabar irin wannan tafiyar zamu ji kissar wannan maudu'i anan kasa yace aqbala rajulun murkhiyan yadayhi tarihan rijlaihi yatabakhtaru fa qala lahu umar radiyallahu an da hadhihi al-mishya
فقال ما أطيق فجلده ثم تبختر فجلده فترك التبختر فقال عمر إذا لم أجلد في مثل هذا ففيما أجلد فجاءه الرجل بعد ذلك فقال جزاك الله خيرا إن كان إلا شيطانا أذهبه الله بك wannan kissar ita ma zamu kula da yadda sayyidina Umar yayi fito na fito ga wata ɗabi'a wacce ta fara bayyana cikin wasu daga cikin talakawansa yace aqbala rajulun murkhiyan yadayhi wani mutum ya taho ga sayyidina Umar Allah yarda da shi murkhiyan yadayhi yana ta bubbuɗe hannayensa buɗe hannaye na me na takama da fankama yana tafe yana bubbuɗe hannayensa tarihan rijlaihi yana jajjefa kafafunsa yatabakhtaru jajjefa kafafun takama da girman kai kenan ya taho yana tafiya ta isa da fankama da girman kai da jiji da kai da alfahari yana bubbuɗe hannayensa yana jajjefa kafafunsa jajjefawa na mai takama na mai isa na mai girman kai sayyidina Umar sai ya ganshi faqala lahu Umar radiyallahu an ayayin da sayyidina Umar ya ganshi sai ya ce masa da hadhihi almishya kabar wannan tafiyar bi halatta gare ka ba Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhruqa al-ardha wa lam tablugha al-jibala tula to shine sayyidina Umar ya hana shi irin wannan tafiyar saboda Allah ma ya hana cikin alqur'ani sannan kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tsawatar akan dabi'ata ta girman kai fa qala wannan mutumi martanin da ya mayar wa sayyidina Umar sai ya ce ma utiku yace bazan iya ba me bazai iya ba ba zai iya canja wannan tafiyar ba tafiyar da yake ta isa da alfahari da sayyidina Umar ya hana shi yace kar yayye ce ba zai iya bari ba wannan tafiyar ya saba da ita ba zai iya bari ba to sayyidina Umar ba a masa wargi a gaban sa wannan mutumi da sayyidina Umar ya hana shi sai yace ba zai iya ba sayyidina Umar sai ya daga sandarsa fajaladahu ya masa dukan tsiya inda shine shugaba shine jagora to shi kuma dan ya nuna sayyidina Umar dukanka ba komai bace kuma ba abun da za ta canja daga gare ni thumma tabakhtara sai ci gaba da tafiyar sa ta takama da isa da alfahari to shi kuma sayyidina Umar baya sarewa fajaladahu sai ya sake masa duka inda shine jagora ba wanda zai ce masa me yasa kuma yana yi ne dan ya dora shi kan turba ya ladabtar da shi to wannan mutumi dai da ya ga cewa babu mafita fa dole fa ya sallama dole ya miƙa wuya fataraka tabaktura to anan fa sai ya sare da yayi taurin kai ya doge ya jajirce sayyidina Umar ya ce ya bari ya ce ba zai iya bari ba ya kai masa duka ya ci gaba da yi in dai duka ne da kaka gani ko dukan ka zai sana na canja tafiya ta sayyidina Umar shi kuma ya ce dole ka fa sai ka canja in yayi tafiyar sai sayyidina Umar ya kai masa duka da ya ga dai sayyidina Umar da gaske yake kuma ba zai kyale shi ba in bai canja ba fataraka sai bar wannan tafiya ta girman kai shine anan yace fataraka tabakhtura sai bar tafiyar fankama da isa da girman kai ya hakura ya daina saboda in shi bai daina tafiyar ba sayyidina Umar ba zai daina dukan sa ba fa qala Umar da ya daina wannan tafiyar ya dawo yana normal tafiya da ya kamata sai sayyidina Umar ya ce masa idza lam ajlid fi mithli hadha fa fima ajlidu in ban yi duka mutane a irin tafiya ta isa da fankama da alfahari ba to akan me zan daki mutane ai wannan shine abu na farko da ya kamata nayi duka akan sa in ka ga nayi duka akan wani abu zai zo mataki na biyu ne saboda me saboda girman kai siffa ne daga cikin siffofin shaytan to kuma a ce musulmi ya siffanta da siffa daga cikin siffofin shaytan sayyidina Umar ba zai karbi wannan ba ba zai yadda da wannan ba ba zai sallama ma wannan ba to wannan mutumi sai ya hakura
ya ci gaba da normal tafiya ya daina tafiya ta isa da fankama ya kama hanyar sa ya tafi bayan wasu ƴan kwanaki sai sake dawowa gurin sayyidina Umar amma lokacin da ya dawo yana normal tafiya ba tafiya ta girman kai ba shine anan yake ba mu labari yace faja'ahu ar-rajulu ba'da dhalika bayan wannan abu da ya faru tsakanin sayyidina Umar da wannan mutumin na ƴan kwanaki sai mutumin ya sake dawo wa sayyidina Umar faqala sai yace wa sayyidina Umar jazakallahu khairan abin da kai mun na ladabtar da ni Allah ya saka maka wallahi ka taimake ni sautari da dama zaka ga mutun yana aikata aiki na sako shedan yana ingiza shi yana kawata masa wannan sakon idan kana kokarin dora shi a turba sai dauka fa shi ba shi da abokin gaba da ya wuce ka to amma daga baya in Allah masa tawfiki ya fahimci gaskiya sai ya fahimci cewa fa kai taimakon sa kake yi ba wai kana so ka tozarta shi ko ka aibanta shi ko ka muzanta shi bane a taimakon sa kake saboda idan ya mutu akan wannan aiki na sako zai je hadu da ukuba ta Ubangiji to kai kuma yanzu da kake kokarin tsamo shi daga wannan aiki na sakon kana taimakon sa ne ka tsamo shi daga fada cikin fushin Allah daga samun kansa a cikin ukuba ta Ubangiji kai kenan in ana neman masoyin sa na farko kai ne in ana neman masoyin sa na gaske kai ne saboda kana so ka tsamo shi daga fushin Ubangiji kana so ka tsamo shi daga ukubar Allah subhanahu wataala yasa kake so ya bar abin da yake aikata da zai jefa shi cikin ukubar Allah ya jefa shi cikin Allah fushin Allah subhanahu wataala to shine wannan mutumi bayan ƴan kwanaki sai zo ga sayyidina Umar yana godiya yake ce sayyidina Umar in kana illa shaytanan azhabahu Allahu bika yace wallahi lokacin da kaga nazo gare ka ina tafiya ta isa da fankama da alfahari ba komai ke tattare da ni ba sai shedan to kuma Allah madaukakin sarki sai tafiyar mun da wannan shedanin da kai ma'ana a sababin ka sai Allah ya tafiyar mun da shedan din saboda shi shedan a duk inda sayyidina Umar yake shedan baya zama wannan sheda ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yake ce masa kabi a hankali ya Umar lokacin da yake tsawa ma wasu mata da suke gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace kabi a hankali ya Umar hatta shedan da ka gani in har ka kama hanya kana tafiya shi ma da ya kamo hanyar ya hango ka sai ya canja hanyar sa da hanyar da ka kama shedan baya bin hanyar saboda baka karban wargi baka karban wasa to sai zama shedan yana taka maka ne sai yana tsoron ka to shi yasa duk mutumin da yazo da shedan tattare da shi to yanzu shedan din zai bar shi saboda sayyidina Umar ba zai karba ba to wannan mutumi da ya koma daga baya sai yazo yana godiya wa sayyidina Umar yana ga sayyidina Umar ya taimake shi to babban abin da zamu dauka karkashin wannan gaba da muka karanta zamu fahimci yadda sayyidina Umar ke fito na fito da wasu dabi'u da wasu cikin talakansa suke aikata wanda basu dace ba kamar yadda yayi a wannan gaba din misali na karshe da zamu karanta cikin misalai da suke fito mana da yadda sayyidina Umar ke fito na fito da wasu dabi'u waɗanda bai na'amta da su ba bai yadda da su ba bai gamsu da su ba cikin al'umma inda zasu iya kawo matsala zasu iya kawo cikas ko su gurbata tarbiyar al'umma ga misali na karshe nan yace la tumit alaina dinana karka kashe mana addinin mu wannan ita ma kissa ce za a hakaito mana ita wacce ta faru tsakanin sayyidina Umar da wani yace nadara Umar radiyallahu anhu ila rajulin mudhhirin linnuski mutamawitun fakhafaqahu biddurra وقال لا تمت علينا ديننا اماتك الله yake bada labari cewar nazara Umar radiyallahu anhu ila rajul sayyidina Umar watarana yayi dube zuwa ga wani mutum mudhhirin linnusk wannan mutum yana nuna cewa fa shi mai ibada ne shi mai takawa ne shi mai tsoron Allah ne shi mai karatun alqur'ani ne mutamawitun abinda ake nufi da mutamawitun mai yin ibada don mutane su gani
mai yin ibada don mutane su yaba shine ma'anan mutamawitun zai yi ibada har ibadar ta zama ta jikkata shi a ga ya shiga wani hali matsanancin yanayi sayyidina Umar sai ga wannan mutumi din fa khafaqahu bid-durra sai zungure shi da sandar sa dama ba rabuwa da wannan sandar tasa sayyidina Umar sai zungure shi da sandar sa wa qala yace masa la tumit alaina dinana karka kashe mana addinin mu amma takallahu Allah kashe ka wannan martani na sayyidina Umar da yake yi ma wannan mutumi yana nuna masa cewar duk wata ibada fa da ake ana yin ta ne dan Allah ba a yin ta dan mutane yanzu yanda zaka je kai ta ibada ka jikkata kanka kai kaman zaka sheke dan mutane su ganka su ce wani akwai kokari wani akwai nagarta ka duba ka ga ibada fa yayye jikkata haka to sayyidina Umar yana fito na fito da irin wannan dabi'a duk wanda zai yi ibada yayi ibadar sa tsakanin sa da Ubangiji yana mai neman yardan Ubangiji sayyidina Umar ba zai yadda da irin wannan ba wani yazo yayi cikin talakawansa ba zai karba ba saboda mummunan dabi'a ce bai yadda kuma wani ya siffanta da ita ba balle yazo yayi har ya samu waɗanda za su yi koyi da shi a cikin talakawansa Allah ya yarda da shi tunda duk wanda zai yi ibada ibadar da ta zamanto ba dan Allah aka yi ta ba mun san babu lada cikin ta Allah ya wadata daga irin wannan ibada kamar yadda Allah ya bayyana shi da kansa yace ana aghna shuraka'i anish shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirku Allah ya wadata daga a hada shi da wasu a hada shi da abokai ko tsare ku wajen yi masa ibada ibada ce wacce Allah za a yi wa sai ana yi ma wani ana yi mutane su gani su jinjina mutane su gani su yaba mutane su gani su ce wani akwai kokari wanda kuma Allah kamata a yi wa dan ya jinjina dan ya yaba ba wani Allah ba to duk wanda yayi irin wannan annabi Allah madaukakin sarki yace ya bar masa wannan aikin baya bukatar sa kenan a gurin Allah ba shi da lada to shi yasa sayyidina Umar yake fito na fito da masu siffanta da irin wannan siffa din to karkashin wannan misali na karshe an kawo an jona mana wani misali da yake tattare da shi to bari mu karkare a kansa yace wa anish shifaa binti abdullahi wa qad ra'at fityanan yaqsuduna fil mashi wa yatakallamuna ruwaidan فقالت ما هؤلاء قالوا نساك فقالت كان والله عمر بن الخطاب إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وهو والله الناسك حقا وانم بياني أن صامو دقا الشفاء بنت عبد الله أي دقا تكيم ماتا صحبي na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa qad ra'at fityanan yaqsuduna fil mashi ta ga wasu matasa suna tafiya tsaka-tsakiya ba tafiya a hankali-hankali ba ba tafiya ta sauri-sauri ba suna tafiya tsaka-tsakiya normal tafiya ta ga wasu matasa suna tafiya normal tafiya wa yatakallamuna ruwaidan kuma suna magana a hankali daki-daki in aka ajiye wannan maganar sai a dan huta sai a dauko ta bayan ta sai a dan bada wakafi sai a dauko ta bayan ta kamar alama na nuna cewar maganar ta su akwai takama a cikin ta faqalat sai ta ce ma haula waɗannan irin mutane ne haka masu magana haka daki daki wanda kamar alama na nuna akwai takama cikin maganar ta su kamar za su yi kamar ba za su yi ba qalu sai suka ce mata masu bata amsa wadda ta tambaya akan matasan nan sai aka ce mata ai mutanen nan da kika gani masu tafiya tsaka-tsakiya ba sauri ba ba sanda ba sannan kuma suke magana a hankali-hankali nusakun masu ibada ne wai ibadar ce ta ɗebe su ta sa su suka zama haka faqalat sai ta mayar da martani ta ce kana wallahi Umar ibn al-Khattabi idza takallama asma'a
tace ba haka sayyidina Umar yake ba sayyidina Umar kuma a lokacin shine jagoran su mun san kuma jagora talakawa sukan yi koyi da shi galibi zaka tarar talakawa na jagora har suturan jagoran sukan yi kokari suna kokarin sawa suturar da yafi yawaita sawa sai kaga talakawansa suna kokarin kamanceceniya da shi wajen saka suturar irin yanayin tafiyarsa irin yanayin maganarsa sai kaga talakawansa na kokarin kwaikwayansa har ma a dauki abun ya zama sara to shine tunda su talakawa ne na sayyidina Umar bari ta bayyana siffofin sayyidina Umar su ji in kuma ibada suke nufi ai ba su kai sayyidina Umar ba amma tare da haka waɗannan siffofi da suke siffanta da su sayyidina Umar babu ɗaya daga ciki da ya siffanta da ita shine take bada labarin siffofin sayyidina Umar tace kana wallahi Umar ibn al-Khattab idza takallama asma'a daga cikin ɗabi'un sayyidina Umar dan Khattab Allah yarda da shi ya kasance in ya tashi yana magana zai ji yadda waɗanda suke gabansa ba zai magana ƙasa-ƙasa sanyi-sanyi ba kamar mai takama-takama wanda ke nesa sayyidina Umar in zai magana zai ji dalla-dalla abinda sayyidina Umar yake faɗi kenan babu ko kaɗan na siffa ta takama da ke tattare da sayyidina Umar Allah yarda da shi babu ko da kaɗan komin ƙarancinsa a maganar sayyidina Umar na takama ko alfahari idan yana magana kenan wannan maganar da kuke yi na takama a hankali kamar za ku yi kamar ba za ku yi ba ba alheri ciki saboda sayyidina Umar da ya fi ku alheri ba haka yake magana ba in ya tashi yin magana ɗaga muryarsa yake ya fito da sautinsa wanda ke saurarensa zai ji me yake faɗi tace wa idza masha asra in yana tafiya yana sauri baya tafiyar fankama da isa baya tafiyar takama wa idza daraba in ya tashi mutun yayi laifi zai masa duka na horo auja'a sai ya ji a jikinsa wato a sayyidina Umar duk abin da ya tashi yana yi ne da gaske tace wa huwa wallahi nasiku haqqa shi kuma sayyidina Umar na rantse da Allah mai ibada ne na gaskiya ba irin ku ba kenan in ibada kuke so ibada ta gaskiya to ku yi koyi da siffofin sayyidina Umar saboda ba ku kai shi ibada ba to wannan kissa da aka karkare mana da ita za a nuna mana cewar bayan shi sayyidina Umar yadda yake kokarin saita mutane akan turba shi ma fa ya hau kan turba din yanda in mutane sun yi abin da zai musanta musu ya nuna musu cewa abin ba daidai bane ku gyara tun gabanin nan shi din ma dama ya gyara to kaga wannan sheda da wannan sahabiya Ash-Shifa'u bint Abdullah ta bayar wa sayyidina Umar haka duk sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka masa wannan sheda to wannan ƴan uwa shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da babin da muka kwashe kusan watanni biyu muna kai kawo cikin sa shine babin da yake mana magana kan yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake mu'amala da al'umma idan ba mu mance ba wannan babi da muka dauki lokaci muna karatu a cikin sa babi ne wanda yake da fiskoki guda biyu babi ne wanda yake da fiskoki guda biyu fiska ta farko rayuwar sayyidina Umar a cikin al'umma to wannan fiskar ita ce muka dauki lokaci muna ta karatu a kanta kusan watanni guda watanni har biyu ba mu kammala ba sai yau cikin ikon Allah subhanahu wataala Allah ya kawo mu ƙarshen bayani kan wannan dogon babi da ya yi ta kawo mana gaɓoɓi waɗanda suke daban-daban idan mun duba shafi na 187 za mu ga ya ce hayatu umara fil mujtama'i wa ihtimamuhu bi nizamil hisba rayuwar sayyidina Umar cikin society cikin al'umma da kuma yanda yake himmatuwa da tsari na hisba
to rayuwar sayyidina Umar cikin al'ummar nan shine muka dauki kusan watanni biyu muna ta karatu akan sa ya kawo mana fiskoki daban-daban har guda biyar karkashin kowace fiska za a kawo mana misalai masu tarin yawa dan ma ba duka misalan muke karanta ba muna dan zakulo wasu ne shi yasa muka gama ba dan haka ba da zamu ƙara watanni biyu nan gaba ba mu kammala ba to yanzu gabar ƙarshe na wannan maudu'i cewa da yi ihtimamuhu bi nizamil hizba shine zamu shiga gare shi da kuma yadda sayyidina Umar yake himmatuwa da tsarin hisba to wannan ita ce gabar da zamu shiga gare ta bayan mun kammala bayani dangane da rayuwar sayyidina Umar a cikin al'umma to wannan tsarin hisba din shi ma kamar yadda muka mu'amalanci maudu'in da ya gabace shi rayuwar sayyidina Umar cikin al'umma shi ma haka zamu mu'amalance shi ba duka abubuwan da ya kawo zamu yi ta bin su ɗaya bayan ɗaya muna karantawa ba in haka ne to ba mu san ranan gama littafin ba dole ne mu tsintsinci abubuwan da muke ga muna da buƙatar su wanda zamu dauki izina wanda za su amfanar da mu sai mu karanta su sai mu tsallake abubuwan da wasu zaka ga maimaici ne wasu ƙarin bayani ne waɗanda kuma duka ba ma da buƙatuwa zuwa gare su mu je shafi na 210 inda yace thaniyan wato zai dauki gaba ta biyu bayan ya kammala magana kan gaba ta farko yace ihtimamuhu bil hisba yadda sayyidina Umar yake himmatuwa da tsarin hisba mu Hausawa mun san hisba in an ce hisba mun san hisba mun san dan hisba to amma inda za a tambaye ka kai definition ka ba da ta'arifi ka ba da ma'anar hisba to anan za a hada mutun da aiki a ce masa me ma'anar hisba anan gurin in mun kula zamu ga mawallafin littafin ya bamu ma'anar hisba yace hisba abin da ake nufi da hisba al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar umurni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna wannan ita ce ma'anar hisba kamar yadda mawallafin littafin ya bayyana anan sai dai wannan ma'anar da mawallafin littafin nan ya kawo ta ma'ana ce wacce take da fadi wacce wani abu wanda ba hisba ba shi ma za a iya bashi wannan ma'anar misali da'awa in an ce da'awa mecece da'awa kai umurni da kyakkyawa kai hani ga mummuna ai wannan da'awa ce to ya za a yi abubuwa guda biyu a ba su ma'ana guda to wannan kaman ya saba wa tsari na malamai suna cewa in ka tashi zaka ba da ma'ana wa abu ma'anar da zaka ba wa abun ya zama wani ba zai karbi wannan ma'anar ba sai shi kadai an gane bayanin ya zama in ka ba wa abun ma'anar shi kadai ne in an tashi za a ba shi wannan ma'anar to yanzu cewa da aka yi ma'anar hisba umurni da kyakkyawa hani ga mummuna ai wannan ma'anar za a iya ba ma wani abu daban wanda ba hisbar ba kamar da'awa za a iya cewa ma'anarta ayi umurni da kyakkyawa ayi hani ga mummuna duk wanda zai fita da'awa ai ya fita ne ya je ya kira mutane su aikata kyakkyawa ya hana su aikata mummuna wannan ma'anar da'awa ce da'awa za ta iya daukan wannan ma'anar to wane ma'ana ne ko wace ma'ana ce idan an ba wa hisba zai takaita da hisba din idan mun duba cikin littafin al-ahkamus sultaniya na imamul mawardi ya kawo ma'anar da za ta fito mana da ma'anar hisba wanda tafi wannan ma'anar da mawallafin wannan littafi ya kawo cikin littafi din da yazo ma'anar hisba me ake nufi da hisba yace abinda ake nufi da hisba amrun bil ma'rufi idza zahara tarkuhu wa nahyun 'anil munkari idza zahara fi'luhu wannan shine ma'anar hisba kuma wannan ma'anar ita ce za ta amsa bayani kan abinda ake nufi da hisba imamul mawardi yace abinda ake nufi da hisba shine amrun bil ma'rufi idza zahara tarkuhu umurni da kyakkyawa a lokacin da ya bayyana mutane sun bar aikata wannan kyakkyawan to a zo a musu umurni su aikata shi wannan ana kiransa hisba amma umurni gaba daya wannan da'awa ce to amma idan abu kyakkyawan abu ne ya kamata wanda ya kamata a ce mutane suna aikata shi sai suka kame daga aikata shi to a lokacin da suka kame daga aikata shi a zo a musu umurni su aikata wannan abun wannan umurnin ana kiransa umurni na me hisba sunan wannan aiki ana kiransa hisba
misali ciyarwa ciyarwa cikin al'umma ai yanzu yayi karanci ko to yana daga cikin aikin hizba ai ta kwadaitar da mutane su zo su yi ta ciyarwa saboda ai ciyarwa kyakkyawan abu ne wanda an daina aikata shi ko kuma masu aikata shi yanzu sun yi karanci yace wa nahyun anil munkari idza zahara fi'luhu da kuma hani ga mummuna a lokacin da aikata mummunan ya bayyana kenan in bai bayyana ba a aikin hizba ba sa fito fitowa su ce za su fito na fito da mutane misali ɗan hizba idan mummuna bai bayyana gare su ba ba za su je suna kwakwafi suna kwakulowa ba ma'ana aikin hizba ba zuwa bane ana bincikowa ana tajassusin laifuka a'a in laifin ne ya bayyana sai kuma ai kokarin hanawa misali mutane sun fito kan titi suna shan giya to fa ɗan hizba aikin su ya tashi anan shine nahyun anil munkari idza zahara fi'luhu hana mummunan aiki a lokacin da mummunan aikin ya bayyana lokacin da aikata wannan mummunan aiki ya bayyana cikin al'umma to yanzu aikin hizba ya taso anan sai a taso a hana wannan mummunan aikin wannan shi ake kira da hizba to sayyidina Umar ya ba da muhimmanci a wannan gaba din kaga wannan zai nuna mana kenan hizba da ake da ita a yau tana da asali tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam abun da ya kamata al'umma su zama suna aikata shi kyakkyawa idan sun kame daga aikatawa za a fito a nuna musu cewa ku zo ku aikata kaza da kaza kyakkyawa ne karantarwa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kar umurni ne na Allah madaukakin sarki wannan aikin hizba ne idan aiki mummuna ya fito ya bayyana cikin al'umma a fito a hana mutane aikata shi wannan aikin hizba ne to sayyidina Umar ya ba da muhimmanci ma wannan gaba din to mu je shafi na 212 mu ga misalai na yadda sayyidina Umar yayi ta kokarin aiwatar da aikin hizba da dabbakata shafi na 212 yace himayatu janibit tauhidi wa muharabatu zaygi wal bid'i daga cin ayyuka na hizba da sayyidina Umar yayi kuma ya bada muhimmanci ga wannan bangare din himayatu janibit tauhid yadda sayyidina Umar ya dinga bada kariya wa bangaren tauhidi tauhidi kuma mun san kadai ta Allah ne subhanahu wataala tauhidi kadai ta Allah ne madaukakin sarki da duk wani abun da yake banta ga Allah in an ce at-tauhid suka ce ma'anar tauhid ifradullahi subhanahu wataala bima huwa min khasa'isihi kadaita Allah madaukakin sarki da abubuwan da yake banta da su Allah ya ke banta da a masa ibada shi kadai to a kadaita ibadar gare shi wannan tauhidi ne Allah yana da sunaye da siffofi wanda yake banta da su a kebe Allah da sunaye da siffofin wannan tauhidi ne ayyuka da Allah madaukakin sarki yake aiwatarwa cikin bayi misali halittan bayi rashin lafiya arziki talauci wannan duka ayyuka ne na Allah to a kadaita Allah da wannan kar a dauka a kaima wani subhanahu wataala to wannan duka ana kiransa tauhidi inji malamai suka ce abinda ake nufi tauhidi shine kadaita Allah madaukakin sarki ga duk abinda yake haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala to sayyidina Umar na aikin sa na hizba yayi kokarin bada kariya ma wannan bangare sannan kuma muharabatu zaygi wal bid'a da kuma yanda ya dinga yakar karkata da bid'a wanda suka karkata kafa su ta goce sayyidina Umar na fito da su wanda suke so su kirkiro wani abu su shigo da shi cikin addini wanda babu shi sayyidina Umar yayi fito da su kaga anan gurin ma'anar hizba ta bayyana na farko himayatu janibit tauhid yayi kokarin bada kwaba yayi kokarin bada kariya wa bangaren tauhidi kadai ta Allah kaga wannan abin da ya shafi umurni da kyakkyawa kenan ai kokarin lazumtan kyawawan abubuwa da zasu kai al'umma tudun mun tsira su samu rabo gaban Allah madaukakin sarki rabo na duniya da lahira sannan kuma yayi ta fito na fito da wanda suka kauce a hanya suke kokarin fito da barna cikin al'umma na sabo da bid'a sayyidina Umar yayi ta kokarin fito na fito da su to wannan gabar ƴan uwa ya kawo misalai masu tarin yawa wanda ba za mu samu daman karanta su gaba ɗaya ba sai dai za mu ɗauki misalai guda uku sai mu wadata da su
mu tafi shafi na 213 mu dauki misalin can kasa inda yace innaka hajarun la tanfa'u wa la tadurru wannan maudu'i yana da muhimmancin gaske zai fito mana da yadda sayyidina Umar ke bada kariya wa bangaren tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki ma'anar wannan title din wannan topic din yace innaka hajarun la tanfa'u wa la tadurru lallai kai dutse ne wanda baya amfanarwa baka amfanarwa kuma baka cutarwa to bari mu duba mu gani wani dutse ne haka yace an abis bin rabi'ata an umar radiyallahu anhu annahu jaa ila al-hajar al-aswad fa qabbalahu fa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك wannan nasri da na karanta bukhari ya fitar da shi cikin sahihin sa an samu daga abis bin rabi'a yace an abis bin rabi'ata an samu daga abis dan rabi'a malaman tarihi sun yi sabani akan sa wasu malaman suka ce yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a ba sahabi bane tabi'i ne yayi zamani daya da annabi amma kuma bai hadu da annabi ba tabi'i ne kaga wanda yayi zamani da annabi bai hadu da annabi ai ba zai zama cikin sahabban annabi ba saboda sharadi daga cikin sharuddan kasantuwar mutum cikin sahabban annabi ya zama ya hadu da annabi sannan sanda ya hadu da annabin yana musulmi baya ga haka kuma ya mutu kan musulunci to wannan shi ake kira sahabin annabi amma wanda yayi zamani da annabi bai hadu da annabi ba koda ya musulunta gabanin rasuwar annabi ba a lissafa shi cikin sahabban annabi sai dai zama cikin tabi'ai to shi Abis bin Rabi'a wasu sun sanya shi cikin sahabban annabi su kuma sun ce baya cikin sahabban annabi saboda bai taba haduwa da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam yayi riwaya daga sayyidina Umar yayi riwaya daga sayyidina Aliyu da wasu tare cikin sahabban annabi Allah yarda da su to wannan riwayar daga gare shi aka samu ta an Umar yaji daga Umar Allah yarda da shi sayyidina Umar ya fita aikin haji lokacin yana khalifa ya fita aikin haji kuma shine amirul haji to lokacin da yazo dawafi na aikin haji yana zagawa sai yazo jikin Hajarul Aswad shine anan yace annahu jaa ila al-hajaril aswad sayyidina umar lokacin da yake dawafin sa na aikin haji yazo inda hajarul aswad yake fa qabbalahu sai sanya baki ya sumbaci hajarul aswad din wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai bayyana mana da ya sumbaci wannan hajarul aswad din fa qala sai sayyidina umar yace inni a'lamu annaka hajarun ni lallai na san cewar kai wannan dutse ne la tadurru wa la tanfa'u baka cutarwa kuma baka amfanarwa waye mai cutarwa waye mai amfanarwa Allah subhanahu wataala kaga anan gurin sayyidina Umar yana kokarin bada kwaba wa bangaren tauhidi ta bangaren cutarwa da amfanarwa kenan duk wani abu da ya same ka na amfani karka jingina ma wani jingina wa Allah saboda Allah shine mai amfanarwa wannan ishara yake yi wa talakawansa ku sani cewa duk wani amfani da ya samu al'umma ko ya samu ɗaiɗaikun mutane to wannan daga gurin Allah ne ba mahalukin da ya isa ya amfanar da kai in Allah bai amfanar da kai ba sannan duk wani abu da ya samu al'umma na cuta daga gurin Allah ne ba wanda ya isa ya cutar da kai sai da nufin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi cewa al'umma da za su haɗu dan su amfanar da kai da wani abu ba su isa su amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka da za su haɗu dan su cutar da kai in an ce al'umman duniya gaba daya su haɗu akan ka dan su cutar da kai ba su isa su cutar da kai da komai ba sai abin da Allah ya rubuta zai same ka na cuta to isharar da sayyidina Umar yake yi wa talakawansa kenan cewar ba mahalukin da ya isa ya cutar da kai kullay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ba aka ce ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana in kyakkyawa ne ba wanda ya isa ya same mu da shi sai abin da Allah ya rubuta mana
in mummuna ne ba wanda ya isa ya shafe mu da shi sai abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta mana to wannan lafazi na sayyidina Umar isharar da yake yi wa talakawan sa kenan lokacin da ya sumbaci wannan Hajarul Aswad din yace lallai kai dutse ne na san cewa baka tutarwa kuma baka amfanarwa yace walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka ba dadan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar ka ba ta ba zan sumbace ka ba da ban sumbace ka ba yanzu me yasa ya sumbace shi dalilai guda biyu dalili na farko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi koyi da manzon Allah kenan duk abin da manzon Allah ya yi koyi da shi dalili na biyu ibada duk abin da annabi ya yi ibada ce tunda an aiko mana shi a matsayin manzo to yanzu sayyidina Umar yayi dan kwaikwayon manzon Allah kuma yayi dan me dan ibada amma ba wai yayi bane dan yana ya samu wani amfani gurin wannan dutse ko kuma ya tunkuɗe masa wata cuta ba dan haka sayyidina Umar yayi ba to wannan nassi da muka karanta ƴan uwa babban abin da nassin zai fito mana da shi yadda sayyidina Umar ke kokarin bada kariya wa bangaren tauhidi kadaita Allah da ayyukansa aiki ne na Allah amfanar da bayi in cuta ta samu bayi daga Allah ne shike da ikon yaye musu ba mahalukin da ya isa yaye musu banda Allah madaukakin sarki kenan da amfanarwa da cutarwa wannan duka daga gurin Allah ne subhanahu wataala to wannan kissar daga cikin abubuwan da zamu dauka karkashin ta zamu fahimci cewar sumbatar Hajarul Aswad ga wanda yaje aikin haji ko kuma yaje umra tunda dawafi jikin dakin Ka'aba rukuni ne cikin rukunan aikin haji idan ma umra mutun zai yi dawafi jikin dakin Ka'aba rukuni ne cikin rukunan umra Allah ya ce wal yatawafu bil baitil atiq sai dawafi jikin albaitul atiq shine dakin Ka'aba to malamai suka ce wannan na nuna maka cewar rukuni ne cikin rukunan aikin haji ta yadda idan mutun yaje aikin haji yayi kare bai dawafi ba aikin hajjin sa bai yi ba kamar yadda in mutun yaje aikin haji ya kare bai tsayuwan arfa ba aikin hajjin sa bai yi ba haka shi ma dawafi jikin dakin Ka'aba in mutun yayi aikin haji ya kare aikin hajjin sa bai ba haka wanda yaje umra in bai dawafi ba umrar sa ba ta yi ba to abinda zamu fahimta daga cikin abubuwan da zamu fahimta karkashin wannan magana na sayyidina Umar zamu fahimci cewar ga wanda yake dawafi sumbatar dakin Ka'aba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi in yazo dawafi yana sumbatar Hajarul Aswad ba dakin Ka'aba ba sumbatar Hajarul Aswad sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi in yazo dawafi jikin dakin Ka'aba yana sumbatar Hajarul Aswad to yanzu misali wanda yazo zai yi dawafi sai ya tadda kewayen dakin Ka'aba ma kare da al'umma kuma an ce masa sumbatar Hajarul Aswad ga mai dawafi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu zai hakura ba zai sumbaci Hajarul Aswad din ba saboda wannan cinkoso ko zai kurda ya kutsa sai ya je ya sumbaci Hajarul Aswad din da yawa zaka tarar wasu daga cikin alhazai suna irin haka din wani zaka ga ya kutsa ya danna sai ya je ya sumbaci Hajarul Aswad sai kaga ya fito a jigace amma matse shi ya matse wannan maimakon ya samu lada sai dai ya samu zunubi me yasa saboda ya cutar kuma an cutar da shi annabi kuma ya ce la darara wala dirara babu cuta ba cutarwa addini kuma mai sauki ne shi kuma anan ya wahala ya jikkata ya kuntata da yawa kuma zaka ga alhazai suna irin haka wallahi wani hassu ma zaka ga yana yi a wannan guri saboda guri ne da yake makare da mutane to da yake akwai jahilai da yawa ba su san illar su je su kutsa kansu cikin irin wannan gurin ba wani abun tausayi ko takaici ko ban haushi sai kaga hadda mace za ta kutsa ta kurda cikin maza ta je wai sai ta sumbaci Hajarul Aswad sai aje a garin neman gira sai a rasa ido garin neman ladan sunna sai a rasa wajibi ko kuma aikata haramun saboda yanzu cuɗanyar mace yadda za ta yi gogayya da maza haramun ne shi kuma wannan sumbatar sa sunna ce yanzu a wajen aikata sunna kin kwammace ki aikata haramun sannan idan ka zo ma ba ga macen ba namiji wanda zai kutsa yaje sai ya sumbaci hadarul aswad din yanzu yaje a cutar da shi ya aikata laifi ko yaje ya cutar da wani ya aikata laifi Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahlukati kar ku jefa kawunan ku cikin halaka wannan hani ne Allah ya hani kuma malamai suka ce na hukunta haramci yanzu kenan wanda zai je jefa kansa cikin halaka aikata haramu to shi kuma yanzu ya jefa kansa cikin halaka dan ya aikata sunna ya aikata haramu ko kuma shi ya cutar da wani shi ma haramun ne innal ladina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina yayi da kallon laifi mai girma saboda yaje ya aikata sunna sai a wayi gari maimakon yaje ya sumbaci dakin hajarul aswad ya fito da lada wallahi sai ya fito da tarin zulubi kenan musulmi ka zama wayayye a ibadarka kar ka zama ba gidaje saboda gidadanci ne ka je ka kutsa ka cutar kuma a cutar da kai saboda kana so sai ka sumbaci hajarul aswad to malamai abin da suka fadi a wannan gabar sumbatar hajarul aswad sunna ce to amma lokacin da ka zo ka tarar da gurin makare da mutane an baka mafita idan ba za ka samu daman kai bakinka ka sumbaci hajarul aswad din ba shafa shi da hannunka ka wuce idan cinkoson ya kai cinkoso ba za ma ka samu daman isowa inda hajarul aswad din yake ba nuna shi da hannu ka wuce saboda duk lokacin da mutum ya kewayo ana so ya sumbaci hajarul aswad din kewayawa sau nawa ake sau bakwai kewayawarka ta farko ka sumbace shi ta biyu ka sumbace shi in ba hali shafa shi da hannu in ba hali kana daga nesa yi ishara ka samu ladan wannan sunnar kaga ba sai ka wahal da kanka ka jikkata kanka ba abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan lafazi na sayyidina Umar zamu fahimci yadda sayyidina Umar ke kokarin tura mutane da kutun kude su daga afkawa cikin abin da zai jefa su wajen shirka wa Allah wajen daukan haƙin Allah su ba wani yanzu idan mutane suka ga sayyidina Umar na sumbatar hajarul aswad kuma an ga cewar mutanen makka suna bautan hajarul aswad kar hakan ya ɗebi mutane su zo su dauka cewar hajarul aswad din abin ibada ne mutan makka ba suna bautawa wa gumaka ba gumakan nasu ai duwatsu ne to yanzu da musulunci yazo aka gusar da waɗannan duwatsu aka daina bautan su Hajarul Aswad an ga annabi yana sumbata kar wasu jahilai su dauka cewa a to ai shi din ma ya kamata a bauta masa ko a jinjina masa ko a nemi albarka gurin sa to sayyidina Umar dan ya kore wannan sai yayi wannan lafazi ina ga ƴan uwa saboda kurewar lokaci mun ja lokaci da yawa sai mu dasa aya anan ba mu dai kai gaci ba in Allah kai mu mako na gaba halka ta gaba zamu yi kokarin karkara wannan bayani na sayyidina Umar abubuwan da muka fada na dai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh